Kanuwa ta fi danni mara da bare ashiko o aya karu
kinge yoyan fulani
kabude
Allah
sabunani bulbe
Allah